Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar akan mitoci 25:49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za ku iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya. A yayin da duniyar giza ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da wannan lokaci babaya ko makeri ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin saduwa da ku da wannan safiyar. A cikin shirin mu Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa da zabe ko nadi amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Yau Lahadi 29 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Mutane akalla 20 ciki har da wani dan siyasar Somalia sun halaka a wasu tagwayen hare-haren bama-bamai da aka kai da motoci waɗanda suka girgiza Mogadishu babban birnin kasar Somalia ji Asabar makonni biyu bayan da wani mummunan harin bom ya kashe mutane sama da 350. Madobin Nuno, ministan cikin gida na jihar Kudu maso yamma na cikin mamatan a cewar jami'ai. Mutane sama da 40 ne suka kuma jijji raunuka a tagwayen fashe-fashen. Fashewa ta farko ta auku ne a sanannen otel din nan na Nasa Tablet 2 wanda mayakan Al-Shabab suka afka ciki bayan da suka tayar da bama-baman da suka jibga cikin wata mota a mashigar otel din. Ayan Abdu Ahmad wanda ke cikin otel din lokacin da aka tayar da bama-baman cikin motar ya gaya muryar Amurka cewa bayan da aka tarwatsa mashigar otel din da bama-bamai naga wasu mutane da bindigogi saye da kakin sojin kasar na shiga otel din sai suka ruga zuwa hawa na biyu inda wasu jami'ai ciki har da ministoci da ƴan majalisar dokokin kasar ke ciki. Ahmad ya ƙara da cewa sai kawai ƴan bindigar suka shiga harbin su ɗaya bayan ɗaya sai na rabe a wani lungu kafin na sulale daga otel din daga baya. Tsigaggen shugaban yankin Catalonia Carles Puigdemont jiya Asabar ya sha alwashin ci gaba da gwagwarmayar neman ƴancin yankin bayan da gwamnatin Andalusia ko Spain ta umurce shi da ya amince da rusa gwamnatinsa da ta yi. Yankin Catalonia na ƙasar Spain wanda ya kasance da ɗumbin ikon cin gashin kai a yanzu ya koma ƙarƙashin ikon gwamnatin Spain mai mazauni a birnin Madrid. Bayan sauke manyan jami'an ƴan sandan yankin na Catalonia da kuma rusa majalisar yankin, Prime Minister Spain Mario Rajoy ya yi kiran da a gudanar da zaben gaggawa a Catalonia a ranar 12 ga watan Disamba. A jawabinsa na martani, Puigdemont ya ce majalisar dokokin yankin Catalonia ce kadai ke da hurumin rusa gwamnatin yankin. Amurka na goyon bayan ƙoƙarin gwamnatin Spain na kare ƙasar daga wargajewa a yayin da kuma ƙasar Rasha ke goyon bayan 'yan tawayen. Haɗuwar masu taya alƙalai yanke hukunci Grand Jury ta tabbatar da tuhuma ta farko a binciken da ake yi kan zargin katsalandan ɗin da aka ce Rasha ta yi a zaben Amurka, a cewar manyan kafafen labarai da dama. Matakin da masu taya alƙalai yanke hukuncin suka ɗauka, wanda ya biyo bayan binciken da ake yi bisa jagorancin lauya na musamman Robert Mueller, an fara ji ne a kafar labarai ta CNN da yammacin ranar Juma'a, inda ta fara ruwaito majiyoyi na cewa da yiwuwar ma a kama duk wanda abin ya shafa daga gobe Litini, to amma ba a fayyace ko wani irin tuhuma ba. Kafafen labarai na Reuters da Wall Street Journal NBC duk sun ba da wannan labarin, to amma ba su bayyana majiyar ba. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Majalisar Kurdawan Iraki za ta yi wani zama yau Lahadi don raba mukaman iko ba tare da wani izini daga shugaba Masud Barzani ba, wanda ke fama da matsin lambar buƙatar ya sauka bayan ƙuri'ar raba gardama ta watan jiya. Tuni majalisar ta yanke shawarar tsaida duk wata harkar gwamnatin Barzani a yankin. Sannan jiya Asabar za ta karanta jawabin barzani a wannan taron. Duk da kada ƙuri'ar neman ƴancin kai da aka yi da gagarumin rinjaye, barzani ya samu kansa tsaka mai wuya bayan da sojojin Iraki suka je suka kwato wani yanki daura da birnin Kirkuk. Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi ya bayyana ƙuri'ar raba gardamar da haramtacciya, sannan ya maida martani da tura sojoji su kwato wuraren da ake takaddama akan su waɗanda ke hannun Kurdawa. Wani sojin Amurka ya mutu baya ga wasu shida da kuma suka ji raunuka a wani hadarin jirgin sama mai saukar ungulu a Raldin Logar na ƙasar Afghanistan da daren shekaran jiya Juma'a.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa da shirin zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka, da ma saurara da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba batun shirye-shiryen da hukumar zabe ne ke yi game da zaben gwamna a jihar Anambra a Najeriya, wanda za a yi a ranar 18 ga watan gobe idan Allah ya kai mu, da kuma shin ina a kwana ne game da batun kiranyen sanata Dina Milaye, domin mun samu labarin cewa an yi ta wasan dabboya tsakanin sanatan da hukumar zabe domin ba shi takardu na cewa batun kiranye fa na nan. Sai kuma mu leƙa kasar Kenya domin jin wayanar da aka toya a zaben shugaban kasa da aka gudanar a ranar Alhamis din da ta gabata. Idan Allah ya kai mu dai ranar 18 ga watan gobe ne za a gudanar da zaben gwamna a jihar Anambra. Akan wannan ne wakilin sashen Hausa Madina Dauda ta tattauna da Aliyu Bello mai magana da yawun hukumar zaben. Shin ina hakuwa ne game da shirye-shiryen wannan zabe? Ga kuma yadda tattaunawar ta su ta kasance.
To in Allah ya kai mu ranar 18 ga watan 11, hukumar zabe ta shirya tsaf don gudanar da zaben gwamna a jihar Anambra.
To wa'ina irin kalubale kuke fuskanta a hali?
Kusan zan iya ce ba wani kalubale, domin duk wani tanadi da hukuma ya kamata ta yi ta yi tanadinta da ya kamata a kan lokaci. Tuni dai jami'anmu suna garzayawa jihar Anambra don a yi tintaba ta kusa da kusa, sannan da duk wata tattaunawa da muhimman masu ruwa da tsaki don gudanar da wannan zabe cikin nasara. Ba a fasa ba, ana ci gaba ana yi.
To kun fara yin batun rumfuna da mutum nawa ne ma'aikata da za ku aika can?
Wannan kididdiga ce da kusan ka iya ce duk zaɓe yakan zo da ita, domin ita hukumar zaɓe takan tanadi mukamai da za a yi aiki a kansu, kama daga jami'in rumfa zuwa jami'in tara sakamako, ta yadda kowa in an zo kan aikinsa za a buƙace shi, to za a ɗauke shi a kuma ba shi horon da ya dace da shi. Ya zuwa yanzu hukuma tana nan tana shirin, in Allah ya kai mu nan da kwana biyu, za ta fara horar da jami'anta na ƙananan hukumomi da waɗanda kuma za su yi a matakin rumfuna wannan zaɓe na gwamnati za a yi in Allah ya kai mu.
Haɗin gwiwa za ku yi da jami'an tsaro saboda harkan tsaro ku?
To alhamdulillah ita hukumar zaɓe a kullun rana kowane lokaci in babban al'amari ya taso gabanta, ko ma da ba aikin zaɓe, a duk zango da aka ci na wata uku takan kira babban taro na tuntuɓa tsakaninta da jami'an tsaro. Kuma ba da dadewa nan ba an yi, musamman da yake ma zaben Anambra yana tun karowa, su jami'an tsaro ba a bar su a baya a cikin wannan shiri ba. Muna tuntuban su akai akai, sukan zo a zauna da su a tattauna duk wani abu da yake shirin yi wa zabe barazana. Akan dora shi akan faifai, a tantance shi, a duba shi da kyau don kowace kafa da kuma kowane jami'i da kuma kowane sashi na tsaro ya san wani aiki ne nasa, yaushe ya kamata yi, kuma me ya kamata ya kawo ya zama cewa sakamakon ya amfanar da ƙasa baki da.
Kana ganin alaman cewa al'umman Anambra suna maraba da wannan zabe na gwamna?
To kusan har zuwa yanzu alhamdulillah mu abin da zamu ce shine a jihar Anambra da ƴan takara da jam'iyyu kullun suna nan suna kai goro suna kai mari wajen neman goyen bayan al'ummar da suke neman ƙura a hannun su. Zuwa yanzu jam'iyyun da suka nuna za su tsaya ƴan takara sun gabatar da ƴan takarar su jam'iyyu ɗai har guda 37. Waɗannan duka sun fidda ɗan takarar gwamna. Kusan ka iya ce ma a baya-bayanan ba a samu zaben da ya samu yawan ƴan takarar da ya kai adadin nan da suke kokarin neman takara don su zama gwamna a jihar Anambra ba.
Kuma ba ku samu wani dan rahoton korafi ko daga wani gunduma ko karamar hukuma ba ko kadan?
Ba wani korafi, domin abin da aka yi shine ai gurin da ake fara samun korafi shine wani ya ce ba sunansa a jerin gwanan sunayen masu jefa ƙuri'a. To ita hukuma a baya kintuna ta fito da shirin yiwon rijista na yau da kullun a dufadin kasar nan. To alfarmar za a yi zabe a jihar Anambra, wannan aiki da aka saba gudanar da shi a matakin kananan hukumomi, sai hukuma ta ce bari ta mai da shi matakin ward-ward, wato unguwanni, domin jama'ar da a baya bata samu damar yin rijista ba ta shigo a yi mata. Waɗanda aikin ya shafa su ne wanda suka cika shekaru na 18 da haihuwa, da kuma waɗanda a baya ba su sami dama sun yi ba. To waɗannan yanzu kin ga kusan ma iya ce an kula da dukkan al'amuran da suka shafe su, an yi musu rijista, suna da damar su zo a dama da su, su kuma jefa a wanda suke so in zaben ya zo.
Amma dai za ku yi amfani da sabon rijista da kuma tsoho wanda da can yake da jerin sunaye ko?
Ai ba tsoho ba sabo. Abin da yake faruwa shine tsohon rijistar da zaki kallo kamar tsohuwa, ai ita ne ake ingantawa a gyara kuma a yi aiki da ita, domin ita ce ta ɗauki sunan da kowa yake ciki. Ba wata tsohuwa ko sabon rijista illa ingantacciyar rijistar da sunan duk mai jefa ƙuri'a a jihar Anambra yake ciki, wanda kuma in zaben ya zo zai ga sunansa zai kuma zo zai jefa. Wani abun da ya dan shigo kuma na ƙarin ci gaba ma shine hukumar zaɓe ganin cewar tana da zaɓen gwamna a jihar Anambra, sannan akwai wata mazaɓa Idimili North sunanta, ita kuma tana da zaɓen wato ɗan majalisar jiha. Yanzu abin da ya fito na baya-baya ma shine hukumar zaɓe sai ta kalli cewa ya za ta yi ta amfana da waɗannan ayyuka guda biyu a lokaci ɗaya, sai ta gwama zaɓen ɗan takarar wato gwamna da kuma na mazaɓar majalisar jiha a nan Idimili North. Wato ma'ana yanzu a Anambra za a gudanar da zaben gwamna a duk fadin jihar, amma a gefen Idimili North suna da kuma ƙarin zabe guda ɗaya na dan majalisar jihar su.
So za a yi su a rana ɗaya kenan?
A iya ta wannan mazaɓa ta Idimili North za a yi zaben dan majalisar jiha tare da na gwamna. Alhamdulillah babu wani tangarda da aka samu ya zuwa yanzu, kuma ba ma fatan za a samu wata tangarda da za ta kawo tsaiko a wannan zabe da aka shi.
Daga batun zaben jihar Anambra sai batun kiran yan sanata Dino Milaye. Shi ma ga yadda tattaunawar Madinan ta kasance da Aliyu Bello.
To alhamdulillah na taba shaida maka kafar wannan BOA yadda al'amarin yake, yadda na so jama'a ta fahimci yadda takaddamar take. An samu hukunci daga babbar kotun tarayya a nan Abuja cewar hukumar zabe ta ci gaba da kiranyen nan kamar yadda mutanen mazaɓa suka nema. To amma wannan sharadi fa an yi masa wato za a ce an yi masa dabaibayi, domin sai aka buƙaci hukumar zaɓe ko da tana da ikon ci gaba da wannan, to lalle ne ta kuma ɗauki wannan kundin jerin gwanon sunayen waɗanda suka yi ƙorafin a cire shi, a kuma ba wa shi mai girma Dino Milaye don ya duba. Hukumar zaɓe ta kai goro ta kai mari don ta sadar da biyan buƙatar wannan umarni na kotu na kiranye da aka bata, da kuma waccar buƙata ta gabanta wadda jama'ar zaɓar shi mai girma Dino Milaye suka nema. A ƙoƙarin hukumar zaɓe na ta cika umarnin da kotu ta bada, ta bi Dino Milaye kusan zance tsakanin gida da ofis ya kai aƙalla sau 6, ba a kai ga nasarar bashi wannan kundin littattafan mazaɓar mutanen da suka zo suka ce a cire shi ba. To rashin samun damar bashi sai yasa hukumar zaɓe ta sake garzayawa kotu don ta shaida wa kotu ga halin da ake ciki. Yala Allah ko kotu ta so ta musanya hanyar bashi takardun ta ce ga wata sabuwar hanya. To amma tsakankani kafin a kai ga lokacin bashin, shi ko mai girma Dino Milaye ya kai ƙara gaban wata kotu, wata babbar kotun ɗaukaka ƙara. To ita wannan kotun baya da ta hukunta wa hukumar zaɓe cewar ta ba wa shi mai girma Dino Milaye takardun waɗannan ƙorafi da aka kawo gabanta, sai ta ce ai ita wancan hukuncin a lokacin da ta yi shi a daidan lokacinta, wancan hukunci yana nan babu gyara ciki. Kin ga ashe hukumar zaɓe ba ta samu kai ga nasarar ba ma shi mai girma Dino Milaye takardun da suka kamata ba. Sannan kuma ga bayani ya je gaban wata kotu, a nan ba yadda za a yi hukuma ta yi gaban kanta ta ce zan ci gaba da wannan kiranye tunda bata iya cika wannan umarni da yake gabanta ba. Don haka ta tsaya ta zuba ido ta ga shin me zai je dawo a gurin kotun ɗaukaka ƙarar nan da shi mai girma Dino Milaye ya kai gabanta.
To ashe ba kun je ofishin Dino Milaye kun jibge kayayyakin nan ba a buɗe an karɓa a hannunku ba kuka sake kwashewa?
Ai doka ba ce ta yi mu kai ofis ɗinsa ba, ce ta yi mu bashi. Don haka idan mun je mun jibge ba a ba kowa ba, tamkar ba mu bi umarnin da kotu ta bada ba kenan. Saboda rashin damar damka masa a hannunsa ta sa hukumar zaɓe za ta yi watsi da kayan ta dawo ba, to ai ba bambanci da an kai gaban ofis ɗin za an je a kasuwa. Saboda haka tilas a ɗauko kayan nan don ba a samu damar bashi ya karɓa.
Kafin mu kammala shirin, bari mu leƙa a ƙasar Kenya, inda aka gudanar da zaben shugaban ƙasa da aka sake yi a ranar Alhamis ɗinnan ta gabata, kuma kawai yanzu ba cikakken sakamakon zaben. Sai dai a jajibirin zaben, shugaban adawa Raila Odinga ya bayyana cewa jam'iyyarsa ta koma ƙungiyar fafutuka maimakon jam'iyyar siyasa. Ga dai abin da ya shaidawa magoya bayan nasa, kana yi kira gare su da kar su fito a ranar zaben.
And everyone else not to participate. Instead, we advise Kenyans who value democracy and justice to hold vigil and prayers away from polling stations or just stay at home. The only beneficiaries of this villainous regime are the friends and relatives of its kingpins.
Karku yadda ku shiga cikin wannan bankauren da za a yi wa shi zabe. Ko bayan ka ki shiga, haka ma ka janyo ra'ayin ɗan uwanka kar shi ma ya shiga. Kuma muna ba mutanen ƙasar Kenya dake da kishin ƙasar shawarar cewa su ci gaba da yi mata addu'a, kuma su guji duk wani abin da zai kawo tashin hankali wanda har zai kai su ga charge office, su yi zaman su a gida kawai. Mun samu labarin cewa bakar jam'iyyar nan ta kudiri aniyan ganin ta tirsasa jama'an ƙasar, don haka kar mu sake mu ba su wannan damar. Kuma yayin da muka ɗauki wannan matakin, to mu tunatar da kanmu wannan ƙalubalen na ɗaukacin mutanen Kenya ne, kuma har yanzu muna fama da ƙuncin rayuwa da wannan gwamnati mai ci ta samu ciki. Masu cin gajiyar wannan gwamnati daga ‘ya’yanta sai iyayen gijinta, don haka mu gargaɗi kanmu da haɗarin da ke tattare da haddasa rikicin ƙabilanci. Daga ƙarshe ina son na shaida muku cewa daga yau jam'iyyarmu ta sauya kamanni daga jam'iyyar siyasa zuwa ƙungiyar fafutuka.
To amma na tattauna da abokin aikinmu na sashen Swahili da ke ƙasar Kenya yanzu haka domin sa ido a wannan zaɓe, wato BMJ Muridhi, kuma na tambaye shi yadda wannan zaɓe ta kasance. Wato shin ko magoya bayan Raila sun amsa kiran nasa?
People did come out to participate in the election, but the numbers are not looking very good in terms of the figures that have been released by the Electoral and Boundaries Commission here in Nairobi.
Ba shakka jama'a sun fito, amma dai kam gaskiya ba su fito ba sosai. Sabanin abin da aka yi tsammani daga hukumar zaɓe na adadin mutanen da ta fita. Watakila ana iya cewa wasu jama'a sun karɓi kiran madugun ‘yan adawa ne Raila Odinga. Amma kuma duk da haka wasu sun jefa masa domin ku sunansa na kan katin zaɓe. Gaba ɗaya fitowar jama'a gaskiya bai yi armashi ba, ko kaɗan. Kuma wannan yana zamowa wani babban abin damuwa ga zaben, domin a bisa tsarin dokar ƙasar dole ne ɗan takara ya samu sama da rabin ƙuri'un da aka jefa kafin a bayyana wanda ya nasara, kuma da alama kamar hakan zai yi wahala.
Yaushe muke sa ra'a a samu sakamakon wannan zaben?
The actual, the final result may not be announced in the next day or so, because you probably are aware that the Electoral Commission has announced that there are some areas that will require a repeat of the exercise. That is the counties of Migori, Kisumu, Homa
Bay. Da bisa dukkan alamu abu ne mawuyaci a ce an ba da sakamakon zaben nan da kwanaki, kuma fi saboda kamar yadda dokar zaben kasar ya ce akwai wuraren da za a sake gudanar da wannan zaben, wato wuraren da aka samu arangama tsakanin magoya bayan ɗan adawa da jami'an 'yan sanda. Kuma 'yan adawa sun sa kafa sun yi fatali da zaben gaba ɗayansa, sun ce haramtacce ne. Don haka bayan sake zaben ma ba mu san inda aka dosa ba. Amma idan muka koma akan abin da dokar ƙasa ta ce, shine a fitar da sakamako bayan kwanaki bakwai.
To masu saurare, yau nan kuma shirin zai ɗiga aya. Sai wani sati a jimu da wani sabon shirin, yanzu a madadin abokin aiki na wato BMJ Muridhi da Madina Dauda da Aliyu Bello, sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Aiwo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Masu sauraro, kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi, ga rahotonmu na musamman, a yi sauraro lafiya.
Matsalar karɓar na goro a hannun direbobi da kuma matafiya da ake zargin jami'an tsaro musamman ma 'yan sanda da yi na ɗaya daga cikin matsalolin da ke addabar jama'a a Najeriya. Lamarin da ya sa 'yan kwanakin baya shugaban 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya ba da umarnin a kawar da duk wani shingen bincike akan hanyoyin Najeriya. Kan wannan batu, wakilinmu da ke Birnin Yola a jihar Adamawa, Najeriya, wato Ibrahim Abdulaziz, ya haɗa mana rahoto na musamman.
Da farko dai, 'yan Najeriya da yawa sun yi maraba da wannan mataki na hana kafa shingaye da jami'an tsaro ke yi, wato checkpoints, domin galibi waɗannan shingaye na ma zama tamkar hanyar karɓar na goro ne daga matafiya da ma masu jigilar kayayyaki. To sai dai kuma da alamun da saurar na aka ba, domin ko duk da wannan umarni, har yanzu ana ci gaba da samun jami'an tsaro da ke tsayawa kan hanya suna karɓar na goro, inda wasu lokutan ma suka maida ranakun kasuwanni ne tamkar ranar karɓar haraji. Alal misali a jihohin Taraba da Adamawa, irin waɗannan jami'an tsaro, musamman ma 'yan sanda da sojoji, kan tsaya ne akan babbar hanya, kuma ba tare da fargaba ba, suka ma bayyana abin da suke bukata.
Su ce dole sai ka ba su wani abu. More especially ma kaman jami'an police na SAS, sai su ce in baka ba su ba dole sai dai ka faka a gefe, ka ba su takardar moto. To ko da zaka bar takardar moto da lasin da sauran wayansu particulars in motar wannan, za su ce dole sai dai ka ba su. Eh to wata rana sai su ce sai su ci taron ka, su kai ka office ka ba da 10,000, bayan da baya kasancewa ka ba su domin ka samu su yi religion ka tafi lafiya.
So mukan iya bi hanya, in muka zo a tare mu a ce mana mu kawo kuɗi, in muka ce ayi haƙuri sai a ce mana ba zai yi ba. Ni akwai har sojan da ma taɓa samun bindiga kai ya ce zai harbe in ban bada 50 ba. Tukunna a cikin fasinjan na wani ya cire 50 naira ɗauka bar, don a lokacin ba ko wani kuɗi a jikina, duk kuɗin jikina ƙare.
Wasu lokutan ma ba wai kawai direbobi ake tatsa ba, a har da fasinjoji ne suka ɗauko, kamar yadda wannan direba da ya nemi na saka ya sunansa ya tabbatar.
A gabana a ido na ɗin ma yakan yi, akwai lokacin da SAS na ɗauki fofi wani bafulatani kuɗinsa 1,500 ne a jikinsa, zan sauke shafan manga. Police din ya tare babu dan SAS na ya tare mu, da ya tare mu yake ce mini akan in faka, na ba shi 50 sai ce min faka, na faka sai ya ga bafulatani a ciki, sai fitar da bafulatani nan, sai ce yes charge bafulatani, sai samu wuka a jikin bafulatani, sai ce to bafulatani a samar ankwa a aji shi bayan mutu, sai bafulatani nan sai ya rikice, sai yake ce mi yana ga mi da fulatani cin taimaka mishi in sa baki akan a sake shi, sai na same shi sai ce mi daina jin tsoro, in yana jin tsoro za su cutar da shi ne. Sai bafulatin nan sai magana da su, sai ce musu ga kudin da ke gurinsa, last card pocket nashi 1,200 ne, sai shi wannan dan sasin sai sa hannu sai karbi 1,200 nan, yace taimaka ya bar mishi 200 don ya je ya nikan gari ne, yana so zai shiga daji zai hawo kudin mashin, dan sas nan yace mishi ba zai bashi ba.
Karban na goron dai da alamu ya samu hazuka matafiya da madirobi, inda a jihar Adamawa kwanaki wasu direbobi suka hazuka tare da kashe wani dan sanda kan karban na goron, kamar yadda rahotanni suka tabbatar, wannan sanda ne ya bude wuta bayan da ya nemi wani fasinja da ya bayar cin hanci, ko da aka bashi naira 50 sai ya kiya, kuma ganin sun kama hanyar tafiya ne kawai sai ya bude wa fasinja wuta, da hakan koyi har zuka fasinjoji suka masa tire.
Kudi ne ya hada su, da ya ce su bashi kudi suka bace naira 50, ya ce ya yi kada su, kuma sun ce ba su kara ba. To sun ce ba za su kara ba, shi ne sai ya hasuka sai ya bude musu wuta. To da ya bude musu wuta ya harbi daya, ya wuce ya harbi daya, to fasinja kuma suka fusata suka sauka suka ta bubbuge shi.
Kewa suka buga?
Dan sandan.
Bai mutu ba?
To sun to ko ya mutu ko bai mutu ba ban tabbatar ba.
Don an ce yawanci suna matsawa direbobi a wannan hanyar.
To ba direbobi kadai ba, mu da muke yan garin ma sai dai yin sun gaddan ido duk haka kawai suke, sai to hakura da.
A kullum dai jami'an tsaro kama nemi musanta zargin karɓar na goro ne da ake yi, kamar yadda kakakin na 'yan sandan jihar Taraba David Misan ke cewa.
A aya da Taraba tun tuni mun riga mun janye shingaye a kan hanya, sannan kuma kullum kwamishina na 'yan sanda yana tabbatar da cewa ya galgar duk wanda suke aiki su tabbatar da cewa sun bi doka yanda shi Inspector General ya riga ya umurce mu.
To amma kuma direbobi yanzu haka sun koka, misali idan ka je ran kasuwar Mayo Lope da kuma ran kasuwar Garbace da Dan Anacha da Matella da Iware, zaka tada tamkar 'yan sanda ana zargin kanta sun mai da wajen tatsa, me kuke kawo wannan abin da ke faruwa?
To idan ana maganan 'yan sanda kan hanya, ina so a bambanta sa cinge da kuma stop and sign, a sayar da mutane abinci ta kome suke dauke da shi, abu biyu ne a nan. To kaga idan an ga dan sanda a hanya, ba wai laifi bane dan sanda ya sai a hanya ya yi aikinsa, amma laifi ne ya tare hanya da itatuwa da uku da wani abu. Sannan kuma idan an same su sun yi aka kaga sun ketare doka, zo a jawo hankalinmu a nuna mana su waye a ina aka same su, dole mu da zuwa take.
Idan kuma za a yi tunawa a cikin shekarar 2013 ne a kori Sergeant Chris Omolezi bayan wani mutum ya dauki hoton bidiyon sa yana kokarin karban nagoro a filin saukar jiragen sama na Lagos, wanda kuma sana ke maganin mudin ana son magance matsalar cin hanci, sai ko an koma amfani da wannan salo dake da hazari.
My ticket in the car there is there. I just got it now. Wait, yeah. What you are saying is very far. I said, talk with that in reasonable. Ask something to reasonable to that. Maybe they go your way. Okay. Now, with the speed grammar, come by the time when...
Alhaji Muhammad Baba Inuwa Paris ɗan Isan Adama kuma hakimin jimeta tsohon jami'in tsaro ne, na maganin ina aka bi ta barawo, to kamata yayi a bi ta mabisa wu.
Kaje police headquarters ka gani police suna kwana a gefen masallaci, police suna kwana a gareji mota. In mota ta fita su yi shimfiɗa a ciki, veranda na headquarters na duk police ne suke kwana a ciki, kaga wanda bai dace ba. To kuma ba su da ka kayan sawa, in kaga police kaga takalmansa daban, wando wani irin kala da sauransu, wanda ba zai fita yadda zai bada tsoro ba. Duk wannan abu ya kamata a gyara shi, a tabbatar da ɗan sanda na bacci wuri mai kyau da gado mai kyau, yana samun albashi mai kyau, yana cin abinci sau uku a rana, sannan yana da kayan aiki da zai je gano wani duk wani rikici.
Ya samu wannan zai magance matsalar karɓar cin hanci da ake a kayan yan.
Kwarai da gaske, dama ainihin wane yake sa mutum wani irin abu? Aka ce wani ruwa sha mutum aka bashi takobi zai kama. Ya to ban ci abinci ba, ba cin hanci ba, ko cin baki ne ba zan yi ba. Ka gani dole ne a bada kuɗi isasshe, a dinga biyan allowance ina kan lokaci. Wannan shine zai sa police ko da ka ba su naira 20 ba su karawa, amma ka je kan hanya kana tafiya mota kuna zuwa road block da mai mota ya fitar da kuɗi aka police sai karba, kaga shi ba zai tsaya san me yake cikin motar nan ba, mai don yana cikin damuwa da rashi da talauci. Kaga inda suke kwana daji road block ne, ba tent ba komai, haka nan suke kwanciya. Ai su ma mutane ne, in aka kyautata musu wallahi ko an baka kuɗi ba za ka karawa ba. Yanzu mun muna aikin gwamnati ne, aikin sarauta aiki ne na gwamnati. Yau ne bacin hanci za ka kawo min karba tun da ina da shi, to amma ban da shi in ka kawo san karba ai, wannan shine kurum.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria.
Duniya kasan matalauta, to duniya akwai ma'azanta. Duniya kasan ma'azanta, to duniya akwai matalauta. Amma duniya akwai ma'azanta, to duniya akwai matalauta. To duniya mubinta a sannu. Amma kutuna cikin ma'azanta, to kutuna akwai matalauta. Kutuna cikin matalauta, to kusa ne akwai ma'azanta. Talakan cikin ma'azanta, wanda ya yi gida ya yi moto, ga kuɗi kuma tingin ina da karan sawa. Ya ibo dai Allah bayayin alheri, shi ne talakan cikin ma'azarta. Mai arziki cikin matalauta, riga sabi da damala, idan gari ya waye ya ga shi gwan kuma aiki ya yi aiki sa'in ya tashi.
Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo, sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa, inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman. A kasance lafiya.
Duka-duka da wannan ne muka kawo shirye-shiryenmu na wannan safiyar, sai kuma wani jiko za ku sake jin mu ɗauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku. A huta lafiya.